da kare da barya ni dai shawara ta kai ki damu da duniya ki kare rike bijin kamarye ku zauna lafiya idan ya shiga taro kin ga dake zai tuje mutane su yi ta zance wanda dai akwai tarbiya abin mai ya yake kin zan masa fifike da zarar kin na amkin san ba zan canja kin ga mai inda can miji ki boye sirr kanki ba zan shiga waye sai taje dai bayin haka aure zai haɓaka dalilin ni giyar ga aure kin shiga kora da bacci ke cikin ɗan mata ba na tunta ni fatan dan nake yi shi ne aure ya jima ku kare da kan mutuncin juna kar ku yi tsangwama mai neman fitina ni yake yin tsokana
na sanyi kwankane sarki na.